Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum, barkanku da safiyar rana Asabar. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Yayin da Mari Yovanovich ke take bada bahasi a gaban committee majalisa mai binciken tsige shugaban kasa a jiya Juma'a, shi ko shugaban na Amurka Donald Trump yayi amfani da shafinsa na Twitter ne ya cecceki jakadiyar Amurka a Ukraine da aka kore ta daga aiki. Duk inda Mari Yovanovich ta je sai komai ya lalace a wurin, inji Trump a sakonsa na Twitter. Ta fara ne daga kasar Somalia, kuma mai ya faru ne a gurin, inji Trump yana tambaya a cikin sakon nashi na Twitter. Ta ce Trump ya mata ƙarya a baya yayin hira ta waya ta biyu da ta yi da shi cewa shugaban Ukraine Zelensky ya yi masa kalamai marasa daɗi game da ita. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai Adam Schiff ya yi Allah wadai da Twitter da tsoratar da masu bada shaida da shugaban Amurka ke yi. Kana ya ce wannan shi ne tofin alitsi ne na baya-bayan nan da Trump ke yi wa masu bada shaida da mai kurmato da kuma 'yan Democrat da suke gudanar da bincike. Sai dai Trump ya yi watsi da batun zarginsa da tsoratar da masu bada shaida. Kana ya zargi 'yan Democrat da rashin adalci. Kungiyar Taliban ta Afghanistan ta dora laifi akan Amurka akan gaza cika sharuɗan musayar fursunoni a wannan mako tsakanin bangarorin biyu. Tana mai cewa bangaren Amurka bai bayyana inda suka dace a cikin kasar Afghanistan ba. Babban mai magana da yawun kungiyar Zabihullah Mujahid ya faɗa murya Amurka a jiya Juma'a cewa yanzu dai an riga an dakatar da wannan yarjejeniyar, kuma yace dole ne jama'an Amurka su bayyana dalilan da yasa suka saba wannan alƙawarin. Musayan fursunonin da yake iya kubutar da wasu mutane biyu daga kasashe yammacin duniya wanda aka yi garkuwa da su da suka hada da Kevin Keane ba Amurka da kuma Timothy John Wicks dan kasar Australia wanda suke hannun Taliban tun cikin shekarar 2016. Ita kuwa Taliban za ta samu karbo manyan mambobinta ne guda uku, ciki har da wanda aka yanke masa hukuncin kisa Anas Hangani, wanda kuma ke zama kanin mataimakin shugaban da ke kula da ayyukan sojin kungiyar Sirajuddin Hangani, wanda kuma za a sako shi ne daga gidan yari da ke Bagram a arewacin Afghanistan. Mutanen birnin Venice sun tashi da sanyin safiyar jiya Juma'a cikin ruwan ambaliya a cikin birnin da birnin Italy, wanda daman can ruwa ya dabaibaye shi, lamarin da ya kara munin barnin da ambaliya ta yi wa gine-ginen tarihi da fadar masarautu da kuma coci-coci kana ta jefa mazauna yankin a cikin fargaba. Ko da yake tsananin igiyar ruwan teku da ke tashi a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya bai kai abin da aka gani a ranar Talata ba, amma hukumomi sun ce sama da kashi 80 cikin 100 na birnin da ambaliya ta fada mai, kuma birnin tarihin hukumar ilimi ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNESCO ya huskanci ruwan ambaliya mai yawa da ya share gine-ginen gidaje da shagogi da wuraren sayar da jaridu. Prime Minister Italia Giuseppe Conte a ranar Alhamis ya ayyana dokar ta ɓace biyo bayan batsewa da koguna suka yi ruwa da ambaliya suka mamaye titunan birnin Venice. Kana ambaliya ta dabaibaye shahararren dandalin Mark Square. Prime Minister ya kira ambaliyar da babban tashin hankali da ya addabi kasar Italia, kafin da ya zaga a cikin wani kwale-kwale na musamman domin ganin yadda lamarin ya faru. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jalal wani matashi ne mai shekaru 21 wanda ya bayyana irin hali da matasa a ƙasar Lebanon suka fada a ciki. Yace babu kuɗi a aljihunsu sai wayar salula da wutar kunna ta bar sigari. Yace wannan shine ainihin hali da matasan ƙasar suka shiga. Mutane suna zanga-zanga ne a kusa da wani wuri a cikin hanyoyin da suka datse yayin bore da ƴan ƙasar suka fara kusan wata guda a cikin ƙasar Lebanon baki daya. Zanga-zanga dai ta sake kunno kai ne a cikin wannan mako yayin da gwamnati take kokarin shawo kan damuwar al'umman ƙasar da tsaye hanyoyin da ya hana zirga-zirga akan hanyar Tripoli babban birnin Lebanon na biyu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin Abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barka da asuba
barka ka dai malama
ka dawo aikin yamma
awo
ya kaje ya kaje na shift din Bature
eh to gaskiya ni dai kimce san an riga an sa ba dare ba rana
na ga
aikin jarida ba dare ba rana
to na ga kamar ido na dan ja kuma ana ta hamma
wallahi ai bace bari ai hamma ba ai ina faɗa wa duniya mu ban barin faɗi ko da yake baki san a faɗi amma ni sai na faɗa babbar mai masaukin baki kuma gaskiya baki barin baki cikin matsala ba ka masu saurare su sai amma su sai mu godiya
to muna mu da baki
eh to kabe mun baki amma sai na faɗa
kai na san yin na
Let me stay That away to go You finally broke it all That away to go We can't even talk or cry
Nothing in the bottom of my heart Mika gaishe da farko zamu mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Marigayi baba na dada Indo na dada Ladidi da dai sauransu duka domin rasuwar baba na dada wanda ya rasu a malumfashi makon da ya gabata an kuma riga an yi jana'izar sa sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Marigayi Hassan Sa'idu mijin yawa da aka fi sani da papa Aluta gaisuwa daga hannun shugaban jami'ar Kebbi jihar Nasarawa Professor Suleiman Bala Muhammad bisa ga bayanin nashi kafin rasuwar Papa Aluta shi ma'aikaci ne na sashen kula da harkokin dalibai a jami'ar jihar Nasarawa dake Kebbi wannan kuma gayyata aure ne na sanyin na iyalan marigayi Mr. Peter dan Maina Laukayo da HL Mr. ko His Royal Highness ke na ake so a ce HH
eh
to mai martaba kenan zamu ce ko
a gaskiya kan
to da mai martaba Mr. Musa Bawa daga cin gudugudu
to
karamar hukumar jama'a ta jihar Kaduna zuwa bikin auren ƴaƴansu Ishaku Peter dan Maina da Jummai Musa Bawa kai wannan auren sai a watan gobe ne fa za a yi shi
to
ranar 28 ga watan da zamu shiga na gobe kenan December shekara ta 2019 da karfe 10 na safi za a daura auren nan ne a Equa Goodness Church Murtala Muhammad Way Bauchi kuma ayi biki a Zaranda a hotel din Zaranda
ai wannan shi ake kira mai zurfin ido kenan ko da wuri yake so shi ta malama Grace Tony ma dai akwai ta'aziya wanda zan yi ga iyalai da ƴan uwa da kuma dukkan jama'ar ƙauyen mu na garin Sanyin na saboda rasuwar da muka samu ta wani yayan mu Muhammad Bafashi wanda aka fi sani da Bafashi Odita Sanyin na da haka muna mika sakon ta'aziya kuma muna fatan Allah ya gafarta mishi ya karɓi bakuncin sa
amin amin Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin sun ma
to sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu yace a isan man da ta'aziya ta zuwa ga tsoho ma'aikaci ku Halima Jimrau na rasuwar mahaifiyarta ka san mahaifiyarta
ta gaskiya ne gaskiya ne
kimanin watanni biyu ko uku kenan da suka shige
gaskiya ne
yace to Allah ya yi mata rahama ya sa kwanciya hutu ne
amin
sai kuma yace a isan man da gaisuwa ta ta bari ya huce ga abokina kuma takwarana Alhaji Murtala Mai Gida Kwantagora da dan Asabe Mai Fata Yauri da Muhammadu Magaji Kafinta Bodinga da Alhaji Umaru Kolanu ne Usalle da babana Malam Idris dake fadar Mai Martaba Sarkin Argungu da dan uwana Malam Lawali Gorundiko Gorundiko ne na sanyina
to gaskiya kan garin nan sai a hankali
gaba baka san shi ba to Allah ya sabu fada daidai da dukan al'ummar garin Gorundiko yake cikin gundumar Kangiwa
to
sai kuma bai tsaya na haka ba na sanyina yace to bayan haka labarin da ya fi burge ni a satin da ya gabata shine wanda takwarana Murtala Faruk Sanyina tare da Antigran suka bayar game da kyautatawa jami'an tsaron Amurka musamman jami'an ƴan sanda yace sabanin na ƙasa ta Najeriya inda jami'an tsaro in ya hange ka akan kuskure
Ali ka zai yi ka aikata
ya hake ka akan kuskure da rashin sani to za ka gane kuskuren ka yace to Allah ya kiyaye
to amin sun ma amin
daga Alhaji Murtala Abasu Mai Shadda Kwantagora
to madalla to sakon gaisuwa na gaba kuma ya fito ne daga Adamu Habu Umar Yanga a karamar hukumar mulkin Taura a jihar Jigawa yace assalamu alaikum yana da Allah ku miƙa min gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga mahaifina Malam Habu Umar da Baba Isa Umar Maje Taura da Alhaji Mansur Sule Hadija Aminu Adamu Malam Maduri sai kuma Buhari Haya Unguru da Inuwa Gwace Gumau sanan daga ƙarshe ce Ahmad Danbauci Mai Stika bakin kasuwa Gumau
It must be love.
muka saba na san yana makon da ya gabata muka gayyaci muka babban bako
ai ya ba mutane ai da yawa
sai ba muka cewa ba da musu su gani ya shafa mu na Facebook domin su gaya mana abin da suka fahimta da labarin na ashe ko ya shigar da su
a doctor ai bukatar sa ta biya
doctor ka shigar da su
wallahi ya shigar da su
to bari mu fara da wannan sakon da wari malam bare zuwa dan Nijar mazaunin kasar Libya ya rubuto ka san ka bayar da muka bayyana bako da ya shige ana dorawa sai kaga mutane nan da nan mutane sun karanta suke bada amsoshi sai da ya rubuto sai ya ce wai to ni ina dauke da labarin wani bafin latani dan mun ce banda tsokaci akan labarin da muka bayar in ma suna da nasu su bada wai shi ya ce wai to ni ina dauke da wani labarin bafin latani to amma ina gudun kada in rubuta labarin kacin lokaci yayi ba ku karanta ba to kaga mu a hannun ba fulata ne
a ya neman aliki ya san abubuwan da yawa
akan ya san fulata ne wato wai to shi yana tsoron kai rubuta to kacin mun karanto gashi ba labari
to ai wannan ba fulata ne bane sai Salisu Suleiman fata shi kuma cewa yato gaskiya kalaman Dr. Mansur da yayi ni wallahi ko dai ban gani ba amma Allah ya sa Dr. Shawarwari mana
to dan kada ji shi ko Dauda Hudun Guru cewa salam gaskiya ni dai a wancan labarin ban san abin da kuke faɗa ba domin ko ban yi san kwatanci ba ko wutar
nan da za a buɗe makaranta to dai Alhaji Mai Hulla Askira ya ce ina muku fata alkhairi Allah ya taimake ku ni dai gaskiya ina ganin kun cika bayar da labarun hulani madalla sai ya kamata a ce kuna bayar da labarun bare bare da
yau ko yau kwantar da hankalinka
yace saboda kowace kabila suna da nasu
to ba shi yasa kai na sakwatanci ba satin da ya wuce na san yana
to gaskiya
to ba mu da Din Salihu daga Garba she da dake jihar Taraba cewa a gaskiya ni ban gane kalmar Dr. Mansur ba amma inda hali ya kamata mutum na faru zan yi ne fassara wannan to ga ku mutum
to ai malama girgin sai a to a samu takarda a tsara albashi
wannan kuma na shi da ba ku na ruwan Bature ba a aikin banza
sai ya yi kokari ya biya ni albashi
Bature ba a aikin banza
to lallai kam to shi ko baba gana Alhaji Isa da masa cewa ni kan hakika duk maganganun da wato maganganun tsakwatanci gaskiya tana bani mamaki don muna jin daɗin haka ku huta lahiya
to sai Alhaji Yaro Bula yace gaskiya shirin nan baya wuce ni amma yaya zan turo sakon gaishe gaishe na a cikin shirin naku to Alhaji Yaro Bulbula inda ka rubuto wannan gaisuwan ma inda ka rubuto gaishe gaishe da mun karanta to ta wannan hanya ma kana iya aikowa banda haka kana iya aikowa ta hanyar email kana kuma iya aikowa ta wannan lambar waya da muke bayarwa na nadar gaishe gaishe da haka ma ga ma wannan gaisuwa da muka samu ta wannan hanya
sai magana Usman Dan Fulani mararraban yawuri jihar Kebbi tarayyar Najeriya zuwa ga Benin Abari ya huce hoyin nan mai farin jini ina ma duka ma'aikatar sashen Hausa murya Amurka fata alheri ina wata za a yi karmin da gaisuwa na zuwa ga waɗannan mutane kamar haka Abakar mai faci mararraban yawuri Malam Jibo malamin dabbobi mararraban yawuri Tsohon malamin dabbobi mararraban yawuri Yakubu Hango malamin makaranta Bini a wuri ina gaida Ibrahim Hezbi ko Fazariya ina gaida Abdulkadir Ali Mariba ina gaida Umar Abdullahi Gambaki Abubakar Salisu Goreki ina gaida Namair Umar Makera ina gaida Wari malam Bare Bare Zuwa ina gaida Yunusa Tanko Bane Mbaka ina gaida Sani Mai Lange Lange a wuri da fatan za ku tashi lafiya Great Alheri Audu
Alhaji Mele Yusufari cewa ni dai babu abin da yake birge ni irin inji ana tsakwatanci
abba
tau to lalle ko zan
kai
ma tsakwatanci
kai to sai Iliya Hussein Usman journalist Potter Sum yace da bin gaisuwa da fata alheri ga daukatin yan dandalin abari ya huce baki daya
muna godiya kwarai da gaske sai Rukayya Usman Fari Jebuwa Allah ya sa na faɗi daidai to daga jihar Yobe tace to ban sani ba shi ma dai rabin ilimi ne da haka ina tare da akwatin radio na don kasancewa da ku domin mu karu da wannan takwatanci da Dr. Mansur Isa Buhari
yawa to na san yana zamu rufe wannan babin da mutum daya Tilo Muhammad Bello daga koma dashi ne a jihar Bauchi koma dashi ne koma daki ne ni dai ba dashi ma dachi a jihar Bauchi ban san wannan garin ba ni dai na san Bauchi amma ban san wannan garin me yace to shin ga yadda ya fahimci labarin na san yana
to
yace da zakara ne da kaza suna rayuwa tare
to
sannan kuma suke ba kuwa
da yau tare
yace da zakara ne da kaza suna rayuwa tare sannan kuma akwai bijimin sa guda biyu da suke rayuwa a gida guda
to
sai wata rana sai tarin nan suna fada da juna suna karo sai zakara yace Allah ya tsare mu kada wannan fadan ya dawo kanmu ya shafe mu alhali ba mu ji ba ba mu gani ba
na'am
to a maimakon kaza ta ce amin sai ta kada baki take haba dai ba ta inda wannan fadan zai shafe mu to a yayin da sharin nan suke karo sai dan mai gida ya shigo gidan sai suka karya shi fan
na ruwa ake
kenan sai mai gida ya ce kawo kaji da yanka fadansa mai karya kaga kenan fadan sharu ya shafi zakara da kaza abinda na fahimta kenan da wannan labari daga Muhammadu
Bello ya yi kokarin gane darasin da labari yake koyarwa
da yace wai maimakon ta ce amin an yi ada maimakon ta ce amin tace kaman labarin dan Ibro ne wai zai je kasuwa
to komai da fa dole fiye ce insha Allah
ya koyi da kasuwa shi ne wannan ita kaza maimakon ta ce amin
ai malama Grace kada ma mutu bare su damu in Allah ya so in hali yayi sai na to musu da zauren sakwatanci gidan
to
sai mun kafa wani zauren sakwatanci
to ma sallare kun ji kai na san yana ya ce labarin inda baki zaka bashi nawa zaka bashi kenan
madalla in baki zan baki
ko kuma ina
dai bashi 40 ai wato ya je gano alƙiblar labarin amma akwai kalmomin da zuwa yace da kaza da kaza suna rayuwa tare an yi magana suna can kololuwa bisa bisa yace bai gane abin da aka nuna haka ne
to da rayuwa ke can tare bisa yace
amma ya kokari
to ni na baka 85
a'a to yace
it must be love it must be love I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love.
Na san yana na ganka da labarin dan Fulani na ga dare na neman ta ci gida
ai ke san mutane ba su barin kazafi
to
eh Muhammad Ahmad Usman
eh
tungan makeri jihar Niger ah na san ana haka
ah shi ci da
ke kazafi shi wai labarin shi da turo na kazafi
eh to
shi wai wani bafulata ne ya kai matela dinki
eh
to bayan sun shirin kudin da kuma ranar da shi bafulata ne zai karbi dinki kullun idan ya zo karbi dinki sai tela yace do Allah ya hakuri wai bai gama ba kullun da Fulani da ya zo sai abin to ranan nan sai tilin shi kayan shi ya gajire da
kariya
eh jika da wanda yake yawan fulatani sai ya ce sai yana hange ba fulatani sai ya lade bayan kyauri haka sai ya ce ya ma yaran shi to Allah su ga ba fulatani ya yi tafiya to shi ne da usuwar shi
fulatani ga baba ya ce muka ce
eh yawa a'a ba su ce haka nan ba
ai
da isowar ai wannan ma dan Fulani ai wayo yayi
ai
don da isowar dan Fulani shagon sai ya ce mai yar kai ina tela shi suka ce ai yayi tafiya shi kuma dan Fulani a shi ya ga kafafuwan tela a bayan kauri abin da kaurin bai rufe kafafuwan ba ya dage sama
ashe kofar ba ta kai kasa ba
eh yanzu wannan yanzu maganar da ya matakin da ya dauka yanzu mutane sai su ga wai kamar za su dauka wai kamar wauta ne alhali hikima yayi
shi
da abin da yake shi da zan bar muku sako idan tela ya dawo to ku she masa nan gaba idan zan yi tafiya ya rinka daukan kafafun shi yana tafiya da shi kada kuma bari su a bayan kyaure kawai abu yake ga dauke su
na san shi na
to kace sabon tela ne tela ai dole ce tela hito yana da rena ta 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 fula da gani yanzu da ya ce mai kai
wala na gani da zaka da dan fula ni kawai cin sa ai ashe shi kuma ma tela ma ashe ya fi dan fula nin ma
wuta ba
awo
ashe ai dan fula ne wuta
ashe na fula ni kawai ake to ga na bare bare wannan labarin babbar bare shi kuma da tela
shi gaskiya da
a
gaskiya ne da kin fada tun kafin ki fada na san gaskiya ne
kuma da tun labarin tailoli ake to wannan babbar bare ne da tailor to sai ya kawo dinki shi ma ya kawo dinki shikenan da aka ya kawo dinki ya biye biye bi kai tailolin da halin su da suke ko a nan America na ga maka ko a nan America ga kakan samu irin wannan tunda dai mu dai waɗanda suke mana dinki ba ɗan gida bane
eh gaskiya
aha to saboda haka halin ba a bari ba a tara dinki kaje yau ka dawo kaje yau ka dawo to shikenan sai da yaje wurin tela tela ya mishi dinki ne dinki aka mishi dinkin wando wando ya matse shi
asha anyi ba ai baki na
dinki wando wando ya matse shi
Palma ke kisha yuda tau labar dekat cuma.
Si jenis ni, ya je sabu wando cina ya tapi kasuara tu, lepas nak jenis saya wando cipa. Wando cina cikin semua.
Wato sabuwa
haushi ya kama haushi ya kama shi cike da yazo wurin tela yazo wurin tela ya tsaya bakin kofa kyaure kama kyaure ya ce washe a kira tela aka kira tela amma shi wai ya ce mishi yana da tambaya ya ce mishi menene ya ce wai ma wai wannan wandan da ya dinka mishi na zama ne ko kuma na tsayawa ne sai tela ya ce mishi tela da ya fahimci abin da ya faru
ya ce mishi ai na tsayi ne
ya ce mishi na tsayawa ne sai ce to ka kwanci ta'a ya ce nan gaba na kawo maka dinki ka rika min na zama ya ce gara
la wannan ba taba ji wanda ya ji shi wata baba platinum da ya kawo mana mota
to na san yin da wannan labari na mai wata
ina ganin shi zamu wannan labarin guda biyu zamu ba masu sauraron mu mako mai zuwa
wane ne fi wata
aba ai ina tabbatar miki ko kudi ina saka a kan wannan babban
nan muke ta karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya garshi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na roƙo jimuriyoyin su ni Sarfi Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya masu nishadantar.